sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 2 ga watan Yulin 2021. Bayan labaran duniya, a Najeriya hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta buɗe wani shafi na musamman ta yanar gizo wanda zai bada dama waɗanda suka kai shekaru 18 su yi rajista. Sai kuma garin Gusau inda yara 10 suka rasu sanadiyar cin abinci mai guba. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Garba Awwal na tafa da rahoto na musamman. Wannan karan kan yadda gwamnatin Kamaru ta ƙara ƙarfafa tsaro akan iyakokinta. Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni tare da Garba Awwal, amma yanzu ga Muhammad Hafiz da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a, kasar Amurka ta kai wani kaso na allurar rigakafin coronavirus ta kamfanin Moderna miliyan 2.5 zuwa kasar Pakistan a matsayin wani bangare na allurai miliyan 80 da Washington ke bayarwa ga kasashen duniya. Ofishin jakadancin Amurka da ke Islamabad ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa an kai alluran ne ƙarƙashin wani shirin haɗin gwiwa na Majalisar Ɗinkin Duniya na COVAX da UNICEF da kuma gwamnatin Pakistan. Babbar jami'a mai kula da ayyuka a ofishin jakadancin Amurka a Pakistan, Angela Aguila, ta ce waɗannan alluran rigakafi za su ceci rayuka da kuma taimakawa Pakistan ta fita daga wannan mummunan yanayi da ya yi mummunan tasiri ga iyalai da al'ummomin ƙasashenmu. Jama'ar da aka yi wa rigakafin za su taimaka wajen dawo da tattalin arziki da zamantakewa da duk muke maraba, ofishin jakadancin Amurka ya ce. Washington ta bayar da kusan dala miliyan 50 na taimakon COVID ta hanyar ƙawancenmu tare da Islamabad. Amurka ta yi alƙawarin ba da dala biliyan 4 don tallafawa shirin COVAX tare da siya da raba allurar rigakafin coronavirus zuwa ƙasashe matsakaita da marasa ƙarfi 92. Sojojin Amurka sun fice daga filin jirgin saman Bagram, wanda shi ne babban sansanin Amurka a ƙasar Afghanistan, sun kuma mika ragamar ikonsa ga jami'an tsaron Afghanistan. Kamar yadda wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya tabbatar wa da BOA, kusan shekaru 20 kenan sansanin mai tazarar kilomita 60 arewa da Kabul ya kasance cibiyar yakin Amurka don kawar da sojojin Taliban daga mulki da kuma kawar da 'yan ta'addan Al-Qaida waɗanda suke da alhakin kashe dubban Amurkawa a ranar 11 ga watan Satumba 2001. A yau Juma'a, kakakin ma'aikatar tsaron Afghanistan ya tabbatar da janyo sojojin kasashen waje daga Bagram gaba ɗaya. Dukkan sojojin Amurka da na ƙawance sun tashi daga sansanin filin jirgin sama na Bagram da Rangiya. An mika sansanin ga jami'an tsaron Afghanistan, kamar yadda Fawad Aman ya wallafa a shafinsa na Twitter. Ya ce jami'an tsaron Afghanistan za su kare da kuma amfani da sansanin don yaƙar ta'addanci. Yayin da masu hasashen yanayi suka yi gargaɗi na samun yanayin zafi da ba taɓa samu ba a arewa maso yammacin yankin Pacific da yammacin Canada a ƙarshen makon da ya gabata, jami'ai sun kafa cibiyoyi masu sanyi da raba ruwa ga waɗanda ba su da gida da kuma ɗaukan wasu matakai. Duk da haka, an ji ɗaruruwan mutane sun mutu daga ranar Talata zuwa yau Juma'a. Yawancin mutanen da aka samu sun mutu su kaɗai a cikin gidaje da babu na'urar sanyaya ɗaki ko fanka, wasu tsoffi ne wanda ɗaya ya kai shekaru 97. An tsinci garo wani ma'aikaci ɗan cirani da ke aiki a gona a dajin Oregon. Gargaɗin zafi mai tsanani ya kasance yana aiki a sassa a cikin arewa maso yamma da yammacin Canada jiya Alhamis. Adadin waɗanda suka mutu kawai a Oregon ya kai mutum 79. Babban jami'in lafiya na jihar Oregon ya faɗa jiya Alhamis cewa galibin mutanen sun mutu ne a ƙaramar hukumar Multnomah wacce ke kewaye da garin Portland. A Canada, babbar jami'ar binciken gawa a British Columbia, Lisa Lafonte, ta ce ofishinta ya karbi rahotannin akalla mutane 486 da suka mutu ba zato ba tsammani tsakanin yau Juma'a da ranar Laraba da yamma. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis, kungiyar haɗin kan tattalin arziki da cigaba ta ce kimanin kasashe 130 suka amince da sake fasalin haraji a duniya don tabbatar da kamfanonin kasa da kasa sun biya kasansu a duk inda suke aiki, amma wasu kasashen tarayyar Turai sun ji amincewa su saka hannu. Kungiyar haɗin kan tattalin arzikin da ci gaba ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa kamfanonin duniya waɗanda suka haɗa da manya Amurka, Google da Amazon da Facebook da Apple, da a sanya musu haraji na akalla kashi 15 cikin 100 da zarar an aiwatar da yarjejeniyar. Sabon tsarin harajin zai kara dala biliyan 150 ga gwamnati a duk duniya da zarar ya fara aiki, wanda OECD ta ce tana fatan hakan a 2023. OECD ta ce tsarin ya sabunta muhimman abubuwa da suka shafi tsarin harajin ƙasa da ƙasa na ƙarnin da ya gabata, wanda bai dace da manufa ba a cikin tattalin arziki na ƙarni na 21 da na duniya. Alƙalman hukumar kwastam da kare kan iyaka ta Amurka CPB na nuna cewa ana ta samun ƙaruwar bakin haure daga ƙasashen kudancin nahiyar Amurka da ma na nesa irin su Romania da kan zo ta kan iyaka Amurka da Mexico. Gwamnatin Amurka ta saki wata manhajar kasafta irin bakin haure da aka yi kicimus da su a kan iyaka bisa ga ƙasashen da suka fito, yanayin iyalansu da kuma wurin da suke a tsohon wagegiyar kan iyaka Amurka, wanda ke ƙarin bayani sosai kan irin bakin hauren da kan zo. Baya ga na ƙasashe biyu mafiya yawa, wato Mexico da 'yan ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka. A watan Mayu, wanda shi ne aka haɗa alƙalmansa a baya-bayan nan, an tarar da 'yan ƙasar Ecuador 11,691, 'yan Venezuela 7,484, 'yan Brazil 7,372 daga kan iyaka Amurka na kudancin ƙasar, wanda ƙari ne daga na watan Fabrairu na 3,440 da 913 da kuma 912 daga ƙasashen.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma a bari mu shiga babin rahotanni, inda wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da daraktan watsa labarai na hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC kan buɗe shafi na musamman don taimakawa wajen rage cunkoso wajen yin rajistan yin zaɓe, musamman ga sabbin masu rajista 'yan shekara 18. Madina, gare ki.
Ita hukumar zaɓe bisa ga jadawalin da ta fidda tana so ta yi rajista kashi biyu. Na ɗaya, wanda yake so ya rajista wanda shekarun shi ya kai 18 ko kuma bai rajista ba a baya amma shekarun shi ya kai 18 yana iya kasancewa a cibiyoyinmu. Sa'annan kuma wanda baya sanya bayana a wannan ko cibiyoyin yana iya shiga ta yanar gizo ya yi rajista. To, amma akwai na'ura na musamman wanda daga bisani za ake so a yi amfani da shi. Kawo yanzu abin da muke yi shi ne muna jarabawa, kuma idan mun amince da shi kuma masu ruwa da tsaki sun amince da shi, insha Allahu bayan watanni kaɗan za mu yi amfani da wa'innan na'ura mu ɗauki hotunan fuska da kuma zanen yasu na duk wanda za a rajista. Sa'annan yayin da za a kada kuri'a za a amfani da wannan na'ura a tantance duk wanda zai kada kuri'a. In an tuna a baya, wato 2015 mun kaga wani na'ura na musamman na tantancewa wanda ake kira smart card reader. Manufan kago wannan na'ura shine amfani da shi na kaman kimanin shekara 5. To, kawo yanzu daga wancan lokaci da muka kaddamar da wannan na'ura ya kai wajen shekara 11. Kuma abinda muka lura shine ko da shike mun ci nasara yayin da muka amfani da wannan na'ura wajen tantancewa, sai zuwa gaba sai muka lura cewar ingancin shi yana raguwa. To, ya zama mana kenan kalubale mu kara inganta tantancewa. To, shi yasa muka kago wannan sabon na'ura wanda muke so mu yi amfani da shi, wanda shine na farko zai dauki hoto na fuska da zanen yasu, sa'annan kuma amfani da shi wajen tantance katina na dindindin. To, shi wannan na'ura yana kunshe da duk bayanai wanda aka dauka, wato wanda aka rajista, inda ya bambanta kenan da na'ura na baya wato smart card reader wanda duk bayanan suna kunshe a katina na dindindin.
Kenan wato waɗannan a jikin na'urar suke?
A jikin na'urar suke. Da kana bayana a cibiyan zabe a tantance ka kana kawo wannan kati na dindindin to duk wayannan bayanai da muka dauka da zanen hannu za su nuna a wannan na'ura sa'annan zaka garzaya rumfan zabe ka kada kuri'a.
Wannan yana nufin za a samu sauki wajen bata lokaci a yayin tantance mutane kenan?
Zai zo mana da sauki kuma zai zo mana da sauki wajen wato wallafa wayannan katina na dindindin. In an tuna wayannan katina na dindindin suna tare da wani na'ura shi ma na musamman a ciki wanda ake kira wato antenna wanda ake amfani da shi kamar a television yana kara inganta wato yanda hotuna ke fitowa. To wannan da za a yi zuwa gaba ba sai ya kunshi wannan na'ura ba. A shi yasa kullun idan muna jawabi ko muna bayani ko ilmantarwa mukan ce a tabbatar da cewa an ajiye wannan kati yanda wannan shi na'uran da ke kunshi a cikin katin na dindindin ba zai karye ba. To yanzu ba wannan hadari amma kuma wayannan bayanai yanzu suna kunshe cikin wannan na'ura kuma baya da girma kaman wato na'ura da muka amfani da shi a baya na daukan bayanai. Yana nan ne kaman kato wato cellular amma mafi girma wanda ake kira tablet a turance.
To an gaida Madina, yanzu bari mu leka Gusau inda yara a garin Jangame cikin karamar hukumar Gusau suka rasu sanadiyar cin abinci mai guba. Wakilin Misali Malumfashi na dauke da karin bayani.
Su dai waɗannan yara da suka rasu lamarin ya auku ne a sanadiyar cin tuwon dawa wanda babban yayarsu ta tuka musu lokacin da mahaifiyarsu ta tafi anguwa, wanda kuma bisa kuskure ta ɗebi garin soda wanda mata ke wanke kai da shi tana tunanin cewa ko kanwa ne ta zuba a talgen da ya taso. Jim kaɗan bayan da suka ci tuwon sai yaro guda ya rikice da ciwon ciki. Nan da nan sai kawunsu Malam Bashir Muhammad Jangeme ya dauke shi zuwa asibitin garin Gusau na Yarima Makura. Ya kuma bayyana mana yadda lamarin ya auku.
Tana da ta dafa abincin nan dai mamata ba ta nan. Sai ta tashi abinci da rana, to sai ta jawo wannan abu ta aza kanwa ne. Ashe ba kanwa bane, soda ce. Sai ta tsaya cikin tuwo. To sai zantuwan da rana ne aka shi ta mamata ba ta nan sai bayan magariba sai abin ya faru. Kauna ta fara kama muka rogo soda ita.
Shi da yaro na farko tun a daren Lahadin da aka kai shi ne ya rasu.
Ranar Lahadi in kana a zo da sauran mu muna nan gusu sai aka ce muna shi wancan yaro har ya zan babu. Amma ga ƴan uwa ne na an dauko an tatahuwa da su misalin ƙarfe 3 na dare zuwa 4 an ka shigo da su ne mu muna nan gusu sun kai su da su. Jiya ita babba wadda ta yi abinci jiya ita ta rasu da wani kani nata shi ma na gobe.
Jimlar yara tara ne dai suka rasu tsakanin Lahadin ya zuwa Talata. Sai yaro guda wanda ke kwance a asibiti ana samun kulawa a daidai lokacin da muka tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na asibitin wato na Yarima Bakura Awalu Usman Ruwan Dorawa game da binciken da likitoci suka gano na sanadiyar mutuwan waɗancan yara.
Tabbatar duk sun confirmin cewa abinda suka ci last shine ya zama ajalin su. Likitocin musu ya yi ƙoƙarin su ne da su cika sun ci tura wa ɗan yaran amma abun ya ci tura tunda kuma aka zo da su abun ya riga ya ci darajar su.
Jiyan nan kuma muka sami labari daga kawun nasu cewa yaran da ke kwance a asibitin Allah ya mai rasuwa. Wannan shi ya kawo jimlar yara 10 na mutum guda waɗanda suka rasu sanadiyar abinci mai guba da suka ci. Sarshen Malumfashi muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
An gaida Sani, yanzu kuma ga rahoto na musamman tare da Garba Awwal.
Hukumar tsaro a kasar Jamhuriyar Kamaru ta kare kai wajen karfafa matakan tsaronta a kan iyakokin kasarta musamman ma tsakanin ta da kasashen da suka yi makwabtaka da su a yankin tafkin kogin Chadi. Tunda kungiyar Boko Haram ta sanar da gamikanta tsakanin ta da kungiyar ta ISWAP waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar shugaban kungiyar ta Boko Haram Abubakar Shekau. Ɗaya daga cikin masu bawa hukumar tsaron shawara a kasar Kamaru Jibo Ahmadu ya ce yanzu dai kasar ta shirya tsaf wajen ganin cewa ta kare kanta da kuma kan iyakokinta an da ta jirgige manyan makamai birnin zamani domin dakile duk waɗansu hare-hare waɗanda ƙungun 'yan ta'addan za su iya kawowa kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Ga abin da ya labarta mini,
ta san cewa sanin kowa ne an samu labarin cewa wato ita kungiyar Boko Haram ta haɗe da group da ƴan ta'adda ISWAP bayan kashe Shekau shugaban Boko Haram da suka yi. To amma wa'annan ababen in ba zai damu kasar Kamaru ba, saboda duk iyakanmu da Najeriya an zuba sojojin tsaro a wajen, saboda kada a samu wa'annan ƴan ta'adda su shigo Kamaru. Kamaru ta ɗauki matakai, an kai wato makamai, manya-manyan makamai, saboda a magance wannan matsala. To mu wannan haduwansu kamar a ce ne wato an zuba ruwa ne a bayan kada, wucewa kawai zai ba ruwanmu. Kamaru na da wato makamai da sojoji a arewancin Kamaru ya fiya irga, tunda kaga shugaban Paul Biya an samu matsala ta waje biyu da ƴan aware ta can ga kuma Boko Haram ta arewa. Duk mun magance wannan haduwansu, mu ba zai dame mu ba, ba zai mana illan komai ba in Allah ta'ala ya yadda. To yanzu mu mafi ala abinda muke roƙo ma Najeriya ne shugaba Buhari ya tashi ya tsaye ya magance wannan haduwan da suka yi, domin yau tafiyan Shekau ba Shekau shi kai bane yake ta'addanci, shi shugaba ne. To irin shi suna nan da yawa a cikin wannan kungiyar su ne. To Allah ya ba su izini su magance, amma mu kamar rukan muna nan lafiya mai kasa. Fulbiya ya dauki matakai, an tura jami'an tsaro, an tura manyan makamai a border, saboda wato kiyaye wannan abin, kuma ba abin da in Allah ya yarda za su iya yi mana, saboda kowa sanin kowa ne cewa a Kamaru akwai makarantu na koyar da yaki da yawa, kamar EMEA. Muna da EMEA wanda manyan sojoji kamar su Thomas Sankara duk sun zo sun yi, su Blaise Compaore duk sun zo sun yi sukulu a nan. Don Kamaru kam akan wannan fanni ba mu damuwa, Allah dai taimake mu. Amma dai kam muna da wato yakinin cewa ba abin da zai faru, indai shugaba Paul Biya na nan kuma yana nan tare da wa'annan manyan generalorin sojoji, manyan wato sojojin da suke nan suke kawo tallafinsu kullum, saboda magance wannan abin. To ba mu da tsinkiyar zuciya, muna zaune kuma muna taya ƙasa da addu'a, domin kasan cewa manzo Allah ya yi addu'a usayful mumin. To kaga Allah zai taimake mu ta wannan, kuma Allah zai taimake mu kuma ta cewa muna shirye da makamai, mun samu sababbin makamai na zamani wanda za mu magance wannan al'amari.
Kasar ta Kamaru dai ta rasa manyan jami'an tsaronta da kanana da dama cikin shekaru 11 da kungiyar Boko Haram ta yi tana aikata aika-aika a kan iyakokin kasar Kamaru, jamhuriyar Chadi, kasar tarayyar Najeriya da kuma kasar jamhuriyar Nijar. Yahaya Barista mazauni ne a birnin Kusiri, Ganauni ba jiyau ba.
Wato a halin yanzu mun bayan da kungiyar Boko Haram, wato kungiyar ISWAP, ta fidda sanarwar cewar wato ainihin Boko Haram da gargashin jagorancin marigayi Abubakar Shakau sun haɗe da ainihin wato kungiyar ISWAP ta gargashin Muhammad Nur Al-Barnawi. A gaskiya ni kam ana wannan zarin da nawa binciken haɗe wannan ni banga zai yi wani tasiri ba, duba ga cewar akwai wani ana ce mashi Bana, wato shi malam Bana nan shine na hannun daman Abubakar Shekau, wanda bamu ga fuskan shi a cikin bidiyon da suka fidda ba. Akwai ainihin manyan makarraban ainihin wato Abubakar Shekau wanda da muka sani, da ya kasance cewar yanzu bamu ga ainihin wato fuskan su a cikin wannan haɗewan da suka ce sun yi ma Al-Barnawi ba. A halin yanzu sai muka ga wasu sabbin yara ne wanda suka bayyana fuskan su, suka ce sun yi mu baya. To shin abun tambaya ina wa'annan manyan komandoji makaraban Shakau, shin su a kisan kunar baƙin wakin da Shakau ya yi, shin ya mutu tare da su ne, ko kuma a'a su ba su yadda da mubayi'an da sauran wani ɓangare daga cikinsu suka yi ma Al-Barnawi ba? Wannan lokaci zai tabbatar mana da wannan. To kalubalen da jami'an tsaronmu za su fuskanta, kada su sassaka ko su saka jiki ko su saki jiki, domin mu an zo za ka ji suna cewa ana yaƙi da Shakau ne. Ya kamata a ce ƙasashen mu su haɗa kai a ce ana yaƙi da ƙungiyar ainihin ta'addan wato ƙasashen tafkin Chadi ne, domin yanzu sun fidda sanarwar cewa sun haɗe kaga yanzu ƙungiyar mujahidin da sunan ƙungiyar mujahidin ƙarƙashin jagorancin wato shugaban Al-Qaida kenan. To kaga arewacin Kamaru, gabacin Najeriya da Chadi da kuma arewacin kudancin Nijar yankin su Difa kaga suna fuskantar matsaloli. Idan ka ɗauka nan ƙasar Kamaru, ka ɗauka tun daga ƙasar Marwa gaba ɗaya, ka tafi har Waza da Banga Dubule, ka tafi har Kusiri, ka tafi har Lachad su Daban Tsamiya, su Darak, su Balanguwa. Wato wannan ɓangarori ne wanda suke fuskantar ƙalubale wato na harkar ta'addancin Boko Haram. Duba ga cewar suna yin ɗauki ɗaiɗai, bayan haka mutane na tsoron tafiya gona su yi noma haka ƙasar Borno haka da sauran wasu gurare hakan nan. To yanzu kam ya kamata a ce yanzu sojojinmu su ƙara ƙaimi, kuma gaskiya kamata a ce sojojinmu su samu cikakken haɗin kai tsakaninsu da abokan aikinsu na maƙwabtan ƙasashe. Bayan haka ya kamata a ce a ɗauki matasa, domin naga shugaba Buhari da ya zo Maiduguri ya ce za a ɗauki sifirin jike ba jami'an tsaro, a ɗauki matasa 'yan wannan yankunan a saka su a soja da yake su suka san dazuka, su suka san lungu da saƙo. Bayan haka kada a ɗauki wannan ƙungiyar, idan aka ɗauki ƙungiyar Albarnawi mai sassauci ra'ayi ne, bata yin irin abun da Shakkau yake yi, to wannan an yi kuskure. Ɗan ta'adda duka ɗan ta'adda ne, ya kamata a ce a tunkare su gadan da gaske, saboda har yanzu mu ba mu yadda da haɗewansu ba.
Abubakar Alamu mai zirga-zirga ne a tsakanin ƙasashen guda uku, shi ma ya yi mini ƙarin haske kan matsalolin da waɗannan ƙasashen guda uku suke fuskanta a yayin da maharan suke ta kai harharansu.
Matsalan Boko Haram, yadda al'amura yake faruwa daban-daban, har suke nuna yanzu sun zo sun ba wani sabon shugabansu mubaya'a, sun haɗe wuri ɗaya, babban ƙalubale ne ga ƙasashen da suka shafi yankin Lake Chad, musamman Cameroon wanda take da boda da Najeriya, kamar Gamborin Gala, wannan babban boda ne da ake shiga ta kafa, haka misali kamar Banki, wanda Cameroon na da wannan yanki na Protocol wanda suna iyaka da Najeriya. To wannan wuri babban kalubale ne ga kasar Cameroon, wanda yake dole sai ta ƙara mai da hankali, ta sake jirgiye jami'an tsaro fiye da tunanin mai tunani, saboda mugu ba shi da ƙarami, ba shi da babba, kuma magagantar shi dole ka tsaya mishi tsayi irin na masu daka, wanda idan ya ga babu sauki tunda ba Allah ya sani ba, to dole karfin makami da karfin wuta shi ne yake gudu, wanda zai iya sa har ya ja da baya. Kamar yadda muka gani, an kai nazari ka duba kwana biyun nan, za ka ga cewa maganan da ke yawo a jaridu, akwai ƙauyen da ke ƙarƙashin Mura a cikin jamhuriyar Kamaru, ma'ana jihar Arewa mai nisa, wanda har Boko Haram sun aika musu da takarda wai suna so a zo a yi sulhu da waɗannan mutanen gari. To wannan sulhu nasu duk wanda ya duba ya san ba gaskiya ba ne, wani manufa ne nasu suke so su cimma, ma'ana in mutanen ƙauyen nan, ƙauyakun nan suka nuna musu yarda da amintaka, to ba tare da ɓata lokaci ba kana jijin sun yi ɓannan da ba zato, sun karkashe al'umma da abubuwan da ba zato. To dole ya zama wajibi ga jamhuriyar Kamaru su ƙara jirgi jami'an tsaro, musamman wannan manyan bodoji na Banki da na Gamborin Gala, wanda yake kusan Boko Haram ɗin ba su da inda suke bullowa wanda ya wuce wa'innan wurare. To dole ne su ƙara jirgi jami'an tsaro na farin kaya da na kowane iri, akan a sa ido a kansu, kuma bisa yardan Allah in hukumar Kamaru ta yi wannan, za a iya a yi maganin su ba tare da wani ɓata lokaci ba, insha Allah.
Bahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwai da kafa ta Nahiyar Afirka kafin zuri'a a ƙasar Masar ta zaɓi gasajen kuliyar Kamaru, cewar ita ce za ta karɓi makuncin buga gasar final na kofin champion league na Nahiyar Afirka, wanda aka kammala tangare da lirayar da ake yi na kule-kule ɗin ƙasashen Nahiyar Afirka. Hakazalika ƙasar ta Kamaru ita ce ashe take tsaye domin karɓar makuncin ƙasashen waɗanda za su buga wannan wasan na La Liga. Hako Musa coach ne a kasar jamhuriyar Kamaru ya bayyana mana yanda yake hangen biwar gasar a kasar jamhuriyar Kamaru wanda za a buga a ranar 17 ga watan Yuli shekarar 2021.
To a farko dai a gaskiya abin da zan fara gaya maka wato bari dai in fara maka da dan matsalolin da muke da shi tukunna saboda wannan wasa da CAF ta ba mu Kamaru cewa su za su hada wannan wasa na final kuma wato dai kai kan dai matsalan mu na farko dai hanyoyi ne hanyoyin kuma ba wai ko ta ina bane amma hanyoyin da rasu zo dai filin wasa kam alhamdulillah kam ana ta kokarin gyarawa sai kuma internet ina ga akwai dan matsala shi ma ciki to ala kula halin kuma wannan wasa da kake gani kaga mun hada shan ba samu wani matsala ba mun hatsa wasan shan na wasan yan gida dai na Nation Cup kaga ba mu samu matsala wannan ba security kam sun yi aiki sashin English ma da ake ce akwai dan matsala ka gani alhamdulillah an gama lafiya Kamaru ma ta je wannan sashin ita ma ta buga da kasar Morocco ka gani ba samu matsala ba sun gullan corona kuma alhamdulillah yana da sauki anan mun samu kam sauki kam ba za a ce dai babu kan amma yana da sauki tun da yake kaga mun hada shan ba ce kuma corona in ta kuma barkewa Kamaru to yanzu kuma maganan wannan da abin nan da CAF ta bamu na hada wannan wasa na final insha Allah Kamaru za ta iya yi ba wani matsala kuma gashi muna preparation ma na hada wasan kofin Africa na abin nan na 2022 in Allah ya yarda komai na nan set insha Allah Kamaru kam in dai ta wannan ta fannin wasan kwallo ne kam komai muna nan ready sai dai a ce za a yi wani abin nan dai ai ko za a yi son rai sun gullan corona ma duk komai dai kamar yadda na faɗa baya ya yi sanyi Allah ya dukan babu abin da zai hana wannan wasa sai dai an yi son rai a hada wannan wasa a kasar Kamaru domin komai na nan su hotel su hanyoyi dai wanda dai za su iya daga hotel zuwa dai filin wasa komai na nan lafiya lau
Muhammad Awan Garba Muja Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
A yau Juma'a ƙasar Amurka ta kai wani kaso na allurar rigakafin coronavirus ta kamfanin Moderna miliyan 2.5 zuwa ƙasar Pakistan a matsayin wani bangare na allurai miliyan 80 da Washington ke bayarwa ga ƙasashen duniya. Ofishin jakadancin Amurka da ke Islamabad ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa an kai alluran ne ƙarƙashin wani shirin haɗin gwiwa na Majalisar Ɗinkin Duniya na COVAX da UNICEF da kuma gwamnatin Pakistan. Sojojin Amurka sun fice daga filin jirgin saman Bagram wanda shi ne babban sansanin Amurka a ƙasar Afghanistan sun kuma mika ragama ikonsa ga jami'an tsaron Afghanistan kamar yadda wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya tabbatar wa da BOA. Kusan shekaru 20 kenan sansanin mai tazar kilomita 60 arewa da Kabul ya kasance cibiyar yakin Amurka don kawar da sojojin Taliban daga mulki da kuma kawar da 'yan ta'addan Al-Qaida waɗanda suke da alhakin kashe dubban Amurkawa a ranar 11 ga watan Satumba 2001. Yayin da masu hasashen yanayi suka yi gargaɗi na samun yanayin zafi da ba taɓa samu ba a arewa maso yammacin yankin Pacific da yammacin Canada a ƙarshen makon da ya gabata, jami'ai sun kafa cibiyoyi masu sanyi da raba ruwa ga waɗanda ba su da gida da kuma ɗaukan wasu matakai. Duk da haka an ji ɗaruruwan mutane sun mutu daga ranar Talata zuwa yau Juma'a. Yawancin mutanen da aka samu sun mutu su kaɗai a cikin gidaje da babu na'urar sanyaya ɗaki ko fanka, wasu tsoffi ne wanda ɗaya ya kai shekaru 97.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu. ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan ayi hutun ƙarshen mako lafiya.